أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenan dai insha Allah ci gaba da karatun mana masalolar hadisi wanda yau muna 28 ga watan Muharram. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda kuma shine 6 ga wata na 9 miladiya 2021. Ci gaba da karatun muna manzuma al-Balkoniya wanda muke gabatarwa duk ranar Alhamis. To ganin yadda jadwal ta bada cewa zan koma Ummatul Ahkam ranar Alhamis kenan, shi da karatun Riyadus Salihin sai zamanto yau da Isnin insha Allah ba da salatul Isha. Ko kuma dai abin da dai aka sake shawara yanzu bayan karatu mun yi da tantancewa insha Allah. Wancan satin ko kuma darasin mu na uku mun tsaya a baiti na 26 kenan, zan mu tashi a baiti na 27 wanda baiti na 26 shine malam ya kawo mana cewa wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat, wato nau'i kenan na 26 cikin wannan ulumul hadisi wanda malam yake kawo mana, wanda yace shine al-mudraj. Mun yi dauki hadisul mudraj. Wanne ne mudraj? Shine cewa wanda hadisin da aka samu cewa maganar sahabi da shiga cikin wannan hadisi, wanda kuma ana samun idiraji a cikin hadisi daga waje uku. Ana samu a farkon hadisi, ana samu a tsakiyar hadisi, ana samu da a ƙarshen hadisi. Daga farkon hadisi muka ce kamar hadisin Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi da yake cewa asbigul wudu'a wailu lil abad minan nar, wanda hadisin da ya shahara wanda muka san shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai wailu lil abad minan nar, wani da halaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen Allah. To sai Abu Huraira ya kara da cewa asbigul wudu'a. To yayi ne wannan dan tafsiri ko dan bayani yasa mutane su fahimci menene ake ni ku cika arwallah ku, saboda mini abotar waya wanda tazo ta kara bayyana cewa yake cewa fa inni samitu abul qasim yaqulu wailu lil aqad minan nar, kina wannan idiraji a farkon hadisi. Da kuma tsakiyar hadisi mun gani hadisin Aisha da take bada labari akan farkon sa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wanda ya kasance a gari ya tahannas, wato ya tafasarta shi da cewa huwa ta'abbud a cikin hadisin. Haka kuma a ƙarshen hadisin inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, fada ta ƙarshe shine fa man istafa'a minkum an yuqila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wannan muka ce idraji ne aka yi, tana daga cikin magana ta Abi Huraira wanda mun gane shi a wancan darasin da ya gabata. Tayyib, kenan yau zan mata shi inda malam yace wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'arifu haqqan wantaqi muttafiqun lafzan wa hatta muttafiq wa jidduhu fima zakarna al-muftariq mu'talifun muttafiqun khatt faqat wa jidduhu mukhtalifun fahshal ghalaq wal munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda matrukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa farat والكذب المختلع المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب40 عدد أبياتها تم بخير ختمت. فتبرشم ولن لذلك مالين يتمنى وما روى كل قرين أن أخي مدبج فأعرفه حقا وانتخي. Wato nau'i na 27 da malam ya kawo mana a cikin aka samu na cikin wannan manzuma shine al-mudabbaj, shine yace yake baka fasarar shi, shine yace wa marawa kullu qarinin an akhi, wato dukkan hadisin da ya zamanto wato aboki ne ya rawaito daga abokin shi naka ce qarin wanda yake abokin ka wanda kuke tare da shi ko kuma kuke shekaru guda za a ce qarinin ka ne a wayan shekaru kun taso kaza to shi yake ce ma qarin yana daga cikin nau'i wanda ake ce al-aqran wanda idan ka duba cikin jarhu ta'rif da ka gani bayanin sa da yawa akan abin da ya shafi al-aqran kenan shine marawa kullu qarinin an akhi shine mine mudabbaj shine ake ce ma mudabbajin fa'arifuhu ka san shi haqqan sani na gaskiya sani na ka san shi da kyau wanta khai a wata ruwaya wafta khai wanta wafta khai wato kai alfahari da sanin wannan ilimin hadisi kenan wannan shine mudabbaj muka ce kenan misali shi shine kamar misali ya zamanto ka rawaito hadisi daga wani wanda kuke sa'annu da shi ka rawaito wani hadisi misali ka rawaito hadisin innamal a'malu binniyat shi kuma ya rawaito daga wajen ka wani hadisi shi ma to wannan shine ake cewa mudabbash kai ruwaya daga wajen shi kuma shi ma yayi ruwaya daga wajen shi koda ba hadisi guda bane kenan kowa ya ba kowa ruwaya wanda malamai suna ba da cewa me yasa ake ce mishi mudabbaj yana dauka ne daga dibaji da waje yani kana kallon shi kana fuskantar shi yana fuskantar ka kowa ya ba kowa hadisi mun dalilin wannan malamai suka ce ake ce mishi mudabbaj kenan dai ta'rifin wannan hadisi kamar yadda malamin yace kenan kana iya kace shine huwa an yarwi kullu qarinin an qarinihi kullu qarinin an qarinihi imma hadithan wahidan aw akthar min hadith kenan kowanne qarin ya rawaito daga qarinin shi wanda suke sa'annu sa'a ya rawaito daga sa'an shi hadisi kai ka rawaito wannan daga shi gare shi shi ma ya rawaito wani hadisi daga gare shi amma ya zamanto kowanne ma da wata ruwaya ko da wata hanya daban-daban ko kuma ruwaya daya amma daga wajen wanda yake daban-daban kenan shine ake ce ma al-mudabbaj ban sani ba ko an fahimta kenan shine nau'i ne wanda yake mudabbaj malan ya kawo wannan shi sai malan yace muttafiqun lafzan wa khatban muttafiq wa jidduhu fima zakarna al-muftariq muttafiqun lafzan wa khatban muttafiq wa jidduhu fima zakarna al-muftariq wato muttafiq wannan nau'i kenan na 28 shine malamai suke ce mishi al-muttafiq wal muftariq al-muttafiq wal muftariq nau'i guda ne nau'i guda ne kamar in ka duba haka yake gani kamar nau'i biyu ne kace muttafiq daban muftariq daban a nau'i guda ne a wajen malamai shine wanda hadisin da ya zamanto yana da ta'alluki da wannan ruwatul hadis da ruwatul hadis wato rawin hadis muttafiqun lafzan rawin da ya zamanto da shi da wani dan uwan shi sun samu ittifaqan lafazi nutqin sa da guda ne kamar misali wannan sunan shi Muhammad shi ma wannan sunan shi Muhammad da haqqan muttafiq yanda ake rubuta Muhammad haka ake rubuta Muhammad misali babu hatin su da yin kuma nutqin su guda ne to shine yace maka muttafiqun lafzan wa haqqan muttafiq wa jidduhu bima zakarna al muftari wato idan ya zamanto an samu hadisi ya zamanto muttafiq ba hadisi ba an samu rawi ya zamanto muttafiq ne lafzan da hadd kamar misali mu dauki suna muka ce Muhammad ko kuma Abbas ko Muhammad to amma matsalar da ake samu guda sikka ne guda da'if ciki isnadi ka samu an ce haddathana Muhammad to ka san akwai Muhammad guda biyu ka ganin lafazin su guda ne haka kuma khattun su guda ne to matsalar da ke da kai shi Muhammad in guda da'ifi ne shi Muhammad in guda thiqqa kuma da aka zo aka ce Muhammad ya zakai kenan ka gani dole sai an yi bincike tukun a gane wanne ne zai zamanto dan ka zamanto an dauki da'ifi kenan shine misali kenan wannan an rawaito ya za a gane wannan basi ta wata hanya za a iya gane ya ce sunari kamar kaza babu sunan uba ana samun kuma wanda hatta sunayen baban su guda ana samu wanda rawi ne hadda sunayen su baban su guda kamar misali akwai rawi Khalil bin Ahmad wajen su shidda ne Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad Khalil bin Ahmad kuma zamanin su guda to ya za a yi abin mace kuma a ce a cikin akwai da'ifi akwai sika in duka sikoki ne amintattu ne wannan baka da matsala to amma in dai akwai da'ifi ko wani wanda yake da wani li shine matsalar take to ya zaka yi ka gane ni isna ya zo maka haka daga shekaru akwai hanya guda hanyar da zaka gane misali shi yasa in kana so ka sanin ruwat hadis dole ka san wani waye malamin shi waye talibin shi kinan ka san wani misali an ce Muhammad ka san Muhammad wani wanda yake gari kaza ruwaya da yake da kowa a wajen wani ne yake da wancan Muhammad ne kawai shi ruwaya a wajen wani ne yake da wancan shi ma ruwaya a wajen wani yake da ba su gama ba malami guda kinan an ce haddathana Muhammad an Ibrahim kinan da ka san wani ne ka san sikkan ne ko da yake an Musa ka san wani ne sikkan ne ko da yake ba tare da an wannan saboda ana samun muttafiq lafzan wa khatan kenan wannan idan aka same su kenan wannan daga wannan hanyar ce ake bambancewa kenan shine ake cewa al muttafiq wal muftariq sun gamu a lafazi da khatti amma sun zama to muftariqani a ainihin shakhsiyyar su ko wanne daban-daban ban sani ba ko an fahimta kenan kuma wannan abin da yasa ya zama to dole ya zama to an san shi saboda idan hadisi ya zo maka irin wannan a cikin rawi akwai muftafiq wal muftariq kuma ya zama to muka ce idan duka sika ne babu matsala amma idan ya zama to akwai da'ifi kenan wannan isnadin dole ka tsaya akan wannan hadisin baka ce ba hadisi ne da'ifi ko kuma ka ce hadisi mai sika har sai ya tabayyana gare ka wannan rawin sika ne ko kuma da'ifin ne sannan ka yi hukunci akan wannan hadisi shine malamin ya kawo mana wannan hadisi wannan baiti yace muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wajiduhu fi ma zakarna al muftariq sai malamin yace mu'talifun muttafiqun khattu faqat wajiduhu muftalifun fahshal ghalat wato kuma nau'ina 29 da malamin ya kawo mana shine al mu'talif wal muftalif suna da kusan kama shi wannan muttafiq da muftalif shi kuma wannan al mu'talif wal muftalif to shi kuma wanne ne al-muttafiq al-mukhtalif wal al-mu'talif wal muhtafiq mukhtalif shine malan yace mu'talifun muttafiqun khattu faqat shi wannan mu'talif wanda ake ce a khattin shi ne kawai ya zama to ittifaqi wadiduhu mukhtalifun fa shalghala shi kuma sabani shi shine mukhtalif kenan mutanen ba su bane da bambanci akwai ikhtilafi a tsakanin su fahsha la ghalat kai ji tsoron yin ghalati akan ka ce wani wani ne ko kuma wani wani ne misali Abbas da Ayyash kamar yadda mai kawai Abbas da Ayyash nan ta zaka yi wannan in ba dai bane khattin ba dai bane khatti dai ne Abbas Ayyash ta zaka yi nan ba nan ya to akwai wani abu guda malama hadisi a can da masu ta'alifi in suka zo rubuta suna irin wannan a cikin ta'alifat da suke basin das dasna ya zo da Abbas baba bace ba dasin nan bai to haka suke rubuta Ayyash ma basi kenan kaga ya zama to khatun guda ne kawai dasin ne ba sani ba kenan shi yasa yake ma fahsha la ghalat kenan wannan ya zama to irin kenan Abbas Ayyash kaga ne khatun guda ne alan yace Hayyab da Habbab shi ma ɗaya ne khatti ne sallam da salam kaga shadda ce can sallam da salam kaga ni khattin guda ne amma dai ya zama to wannan ne ba guda kinan shine malam ya kawo mana shine wannan nau'in ne ake ce mishi mu'talif wal muhtalif kinan wannan shi kuma fa'idar sanin wannan kamar misali idan ya zama to a cikin ruwat kamar yanda muka ga wancan shi wancan dole hikas in akwai da'ifi da wannan shi ma hika bayan to shi ma wannan ya zama to Ayyash misali da Abbas da Ayyash sai ka tabbatar da cewa to wannan wane ne dan kai ya zama to akwai da'ifi a ciki ya zama to kuma an samu kuskure ka inganta hadisi wanda kuma ke da kai sanadin shirawi ko kuma da sanadin shirawi da yake wanda bai inganta ba da fatan fahimta tayyib mali yace wal munkarul fardu bihi rawin gada ta'diluhu la yahmilu tafawuda wato yanzu kuma nau'i na 30 a cikin wannan aksam da malam yake kawo mana a cikin wannan nazam shine al munkar munkar wanda malamai sun sabani akan ta'rifin shi wasu malamai suka ce munkar shine ma rawahu da'if mukhalifan lis-sifa dadiki ne rawaito hadisi amma ya khalafa ma sifofi da munkar da shaz can shaz menene ta'rifin shaz sai kalli kama shine malamin anan in kun lura ya tafi a baitin shi yace wal munkaru fardu bihi rawi wato ya zaman to rawi ya kadaita da hadisi shi kadai ta'diluhu la yahmilu tafarrud kuma kadaita shi ya zaman to wannan kadaita da yayi bai ya zaman to wa a ce an yi tahammulin ta an karbe ta a wajen tafarrudin da yayi da ruwaya kenan shine ake cewa al munkar al munkar idan ya zaman to da'ifi ne ko kuma rawi wanda ya tafarrudi da riwaya shi kai kuma da'if kenan wannan kawai munkar dai kace wannan isnadin munkar ne ba zaka inganta wannan hadisi ba saboda la tahmil la yahmil qabuluhu idza tafarrada wannan rawi idan shi kai ya rawaito a cikin mutane ma misali akwai wanda in shi kai yazo ya gai wata magana kai ka san baka kama sai ka samu wani wanda yazo ya gai tukun zaka kama to wannan kamar haka ne kenan wannan idan ta zo munkar ne wanda ba za ka karbe shi sai malam yace nau'i na 20 na 31 sai yace matrukuhu ma wahidun bihim farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa yurat a wata riwaya kuma fa huwa karat sai nau'i kenan na 31 shine al matruk wanne ne ake cewa matruk shine malam yace ma wahidun bihi al bihim farat wato shine ruwaya da ta zo manto rawi ne guda ɗaya yayi infiradi da ita ya kaita da ita sannan rawun mine wa ajma'u ai malaman hadisi sun yi ijma'i li da'fihi akan tad'if dukkan malaman hadisi sun gamu sun ce wani da'ifi ne sai rawaito hadisi to wannan ruwaya ta shi matruk kan matruka ce sai a cikin sanadin wannan akwai matruki to wannan matruki ba za a karbe ba ba za a karbi ba ruwaya kenan shine matruku ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'fihi fa huwa yurad kenan kamar yadda ibnu hajar a cikin nukhbat al-fikr ya bada ta'rifin shi yace inna al-matruk huwa ma rawahu rawin muttaham bil kadhib wato shine ruwayar rawin da ya zamanto an muttaham ne bil kadhib ana tuhumar shi da ƙarya shine ake cewa ruwayar shi matruka wanda wani ne ake tuhuma da ƙarya mun yi ta'rifin shi can baya muttaham bil kadhib da kazzab muttaham bil kadhib wanda ya taba ƙarya a yana a cikin yana ƙarya cikin jama'a eh shine ake cewa muttaham bil kadhib shi wancan kazzab shine wanda ya ma annabi ƙarya wanda shi ma hadisin shi zan mu zo mu gani gashi nan a gaba malam ya kawo baiti na 32 malam ya ce wal kadhibul mukhtaliqul masnu'u 'ala an-nabi fa zalika al-mawdu' wato kisum na 32 dama mun ce 32 malam ya kawo a cikin wannan manzuma shine al-mawdu' wato hadisin da ake cewa al-mawdu'i mawdu'i kuma shine kawai a samu rawi ya kirkira ƙarya ya danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wannan malamai nau'in hadisi ne wanda yake mawdu'i mawdu'i kuma kwata kwata ma ka kalle shi kwata kwata ma mawdu'i ƙarya ce aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai daga tawaijewa wanda kamar Imam Suyuti yana da wannan tayi al-ahadith al-mawdu'a al-la'ali al-masnu'a fi al-ahadith al-mawdu'a mamantawa al-la'ali al-masnu'a fi al-ahadith al-mawdu'a wanda ya kawo hadisi akwai mawdu'at kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi ne ko shi ma yana da wanda duk hadisi mawdu'ai ne wanda kiyayyaki ne aka samu sannan ƙarye yake ai samun su surtu a bangaren Shi'a daga gani ƙarni da ki wanda za a kirkiro hadisi wanda kai kankan an gani ma wannan ka san bai kama da magana annabi sallallahu alaihi wasallama a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kenan mawdu'i sannan kuma malamai suka ce shi kenan dai abinda zan mu dauka mawdu'in hadisi shine wanda aka yi ƙarya ga danganta da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwata-kwata ba a karɓar shi kuma kai ba ka ba da labari shi ka zo ka san tsare hadisi mawdu'i ne haramun ne ka zama to ka dauke shi kana ba da labari saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar bacin shi kuma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadu al-kadhibayn kai ma kana daga cikin makaryata makaryaci na farko wanda ya kirkira hadisin sannan makaryaci na biyu kai wanda ka san sai mawdu'i ne hadisi bai inganta barga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo kai ta hadisi da shi gaba da labarin shi kenan kai ma ana yi ma tsoro ka shiga karkashin hadisin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar amma dai yana daga cikin abubuwa wanda idan ya zamanto kuma bayani ne zan kai akan hadisin mawdu'i kana iya ka bada cewa gashi na an rawaito hadisi cewa gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza da kaza amma ka tabbatar da cewa amma dai hadisin mawdu'i ne bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ce akai aka danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai da tattakai da yawa akan abin da ya shafi mawdu'at ta cikin litafin zaman shari'a na tafsiri yayi akwai hadisai da aka kawo akan fada'il suwar wanda mawdu'ai ne wanda Ibn Hajar yayi allafa littafi ya kuddu ya bayyana wanda suke mawdu'ai sosai Allah subhanahu wataala ya ji gaishe saka mishi da alkhairi sai malam yace wa qad atat wato wannan manzuma atat ta zo an nazzaba ta ga jawharil maknuni kamar misal jawhar wanda yake al maknun ai al mahfuz ya zamanto ya ke cima walawalai wato sammai tuha ya sanya mata manzuma al-baykuni sunan manzuma tashi manzuma al-baykuni nisba kenan zuwa ga shi malam al-baykuni kenan inda muka ce mai sunan shi a ayi sabani akan su wasu suka ce wasu suka ce bin fatu wasu kuma suka ce sunan shi ba wasu suka ce sunan shi ba ayi sabani amma dai mafi yawa sun yayi shahara da kan Taha bin Muhammad bin fatu ko al-Baykuni kenan nisba ce zuwa ga sunan shi ya samu ta manzumat al-Baykuni malin yace fauka 30 bi 40 atat ai cewa wannan manzuma ta zo sama daidai da baiti 34 wato baiti 34 abiyatuha tamma bi khairin qutimat wato wannan baitin tukan nata gashi nan yazo yace da alkhairi qutimat ta cika kenan karshen wannan litafi na manzumatul baykuniya da fatan kuma abinda muka karanta ciki Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon gyarawa mai amfana da mu akan abinda muka dauka a cikin wannan litafi da mun bi shi da gurguje saboda mun dauki wancan na Salih bin Musaimin kenan dai yanzu insha Allah zan mu gani tafsiri misalawar hadisi zan mu dora ko kuma wani littafi da za a dora kenan dai insha Allah mustalahul hadis tafsir dai gashi nan dai ake iktirahin asa dan saboda muje nawa yake jikabi